بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta asabar a yau muna 26 ga watan jumada thaniya hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 28 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na 19 a cikin wannan littafi na talhisu sifati salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha na babban malami fadilatu shaykh المحدث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني الله مدعوك ينسلكي مش رحمة أولا مجلسي من البركة مزير عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لكينا أمور بلوان قتس أنت فنجر بوتي جهر بوتي درس من بايا من ثياك الشين عندما ليمان بياني أكن تهيام فرقو وانده وانا تهيام فرقو انشيني كالشين بياني أكن أبن دي شافي akan abin da ya shafi raka'a ta biyu bayani akan yadda ake sallah mun ji bayani akan tahiyya da sigan da malam ya kawo na cewa at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu assalamu ala an-nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wannan sigan tahiyya da malam ya kawo mana kenan mun ji kuma bayan tahiyya mutun zai salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid malam ya ce ma in mutun ya so ya takaita ya ce Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid bayan nan kuma malam yace sai mutun ya zabi addu'ar da tayi masa ingantattun addu'o'i sai ya roki Allah madaukakin sarki a wannan bigire din to anan abin da ya kamata mu dan ƙara waiwaya kadan kafin mu ci gaba shine bayani akan abin da ya shafi lafuza ko kalmomin da suka zo a cikin tahiyya wanda mun yi bayani akan su a gurguje a darasin mu na baya wanda akwai bukatar mu dan ƙara bayani akan su kafin mu wuce kai tsaye zuwa ga darasin mu da zamu tashi akai insha Allah na farko sigan tahiyya da tace at-tahiyatu lillah ma'anan at-tahiyatu malamai suka ce alif wal lam din nan tazo ne lil istighraq shine ma'ana shine jami'u at-tahiyyati lillah dukkanin at-tahiyyatu at-tahiyyat jam'i ne na tahiyya ma'anin shi shine al-ikramu wa ta'zim, girmamawa da karramawa. Ma'ana dukkanin wata daraja, dukkanin wata darajantawa, da dukkanin wata karamci, da dukkanin wani girma ya tabbata ga Allah. Duk wani girma da ba girman Allah ba a ƙasa yake. Allah madaukakin sarki, ki madaukakin sarki shine al-akbar, shine al-a'zam, Allah shine mafi girma. Saboda haka wannan yana nufin cewa dukkanin girmamawa na Allah ne madaukakin sarki. Wannan shine ma'anin at-tahiyyat. To da yace lillahi, anan akwai sunan Allah ismul jalala, akwai kuma harafin allam. Suka ce yana da ma'anoni guda biyu. Ma'ana na farko shine al-ikhtisas, shine kebance Allah da cewa dukkanin wani girma na Allah ne nashi shi kadai. Babu wani mai girma in ba Allah ba. Duk wanda kuma ka ganshi yana da girma, to Allah ne ya ga dama ya san mishi, Allah ne ya ga dama ya ɗaukaka shi. Allah shine wanda ma shine malikul mulki, yu'til mulka man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha wa yu'izzu man yasha wa yuzillu man yasha. Wannan sifa ce ta Allah, kamar yadda ya faɗa a cikin Alkur'ani, qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Wannan iko ne na Allah. Duk wanda Allah madaukakin sarki ya ga dama ya daga darajarsa, babu wanda ya isa ya kaskantar da shi. Wanda ko Allah ya yi nufin tozalta shi, ba wanda ya isa ya ɗaukaka shi. Wa man yuhini Allahu fama lahu min mukrim. Duk wanda Allah madaukakin sarki ya nufin wulakanta shi da tozalta shi, to ba wanda ya isa ya karrama shi, ba wanda ya isa ya ɗaga shi. Wanda ko Allah ya nufaci ya ɗaga shi, ba wanda ya isa ya kasa da darajarsa. Fa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita. Ma'ana na biyu shine al-istihqaq, shine cancanta. Babu wani wanda ya cancanci girma sama da yadda Allah madaukakin sarki ya cancanci girma. Duk wani wanda ya cancanci a girmama shi, to bai kai Allah cancantar girma ba, Allah ya fi cancantar a girmama shi. To kaga duka wa'innan ma'anoni guda biyu wannan lillahi yana iya ɗauka anan. Na farko ne shine duk wata girma na Allah ne, ikhtisasi kenan. Na biyu kuma shine Allah shine mai cancantan a girmama shi, shine wato istihqaqi kenan. Allah ya sa muna fahimta. Wannan shine at-tahiyatu lillah. Allah kuma ismul jalalah, sunan Allah kenan. Tabaraka wa ta'ala ismu rabbil alamin. At-tahiyatu lillah. Sai ce was-salawatu wat-tayyibat. As-salawatu, an yi abafin wassalawatu akan attahiyatu, ma'ana dukkanin girmamawa na Allah ne. Haka nan kuma assalawatu, ma assalawat dukkanin su na Allah ne madaukakin sarki. To assalawat abinda ake nufi da su shine adda'awat, roko. Shine shi Allah huwa ahqqu man yud'a, dukkanin wanda za a kira shi a roke shi, to babu wanda ya cancanci roko in ba Allah ba. Allah ya fi kowa cancantar a kira shi a roke shi. Saboda haka babu wanda yake cancantar a roke shi in ba Allah ba. As-salawat kenan. Ko kuma ya zama as-salawatu yana iya ɗaukan al-ibadat, dukkanin wani nau'i na ibada, tun daga abin da ya shafi sallah, azumi, zakka, dukkanin wata ibada ana yi ma Allah ne subhanahu wa ta'ala shi kaɗai. Saboda haka dukkanin wata ibada da dukkanin wani roko na Allah ne madaukakin sarki shi kadai, babu wani wanda ya cancanta a yi mishi wannan in ba Allah ba. Daka at-tahiyatu lillahi was-salawat. Sai at-tayyibat. At-tayyibat shine abu mai tsarki, mai tsafta. Shine diddul khabith kenan, kishiyan al-khabith. Al-khabith kuma shine kazantaccen abu, mara kyau, shine al-khabith. Saboda haka menene at-tayyibat? At-tayyibat yana iya ɗaukan abubuwa da yawa. Abu na farko shine at-tayyibatu min al-awsafi kullu halillahi azza wa jal, tsaftataten tsarkakan siffofi duka suna tabbata ga Allah madaukakin sarki. Duk wata sifa ta Allah tsaftatacciya ce, tsarkakakkiya ce. Allah bai da wata sifa ta kazanta ko wata sifa ta na ƙasa, ba a jingina ma Allah madaukakin sarki. shesa Allah yake cewa lillazina la yu'minuna bil akhirati mathalu sawi walillahi almathalu al'a wa huwa al'azizul hakim, wadanda basu imani da lahira ba suke da mummunan misali, amma misali mafi daukaka ne Allah ne. Duk inda aka ce ga wata sifa ta Ubangiji, to in za a bada misalin sifar, ana bada misali ne da misali na daukaka, ba irin dan adam ba. Kamar misali idan aka ce maka dan adam yana gani, ya ga ce maka Allah shi ma yana gani, to haka ta siffanta ganin dan adam, gani ne wanda yake gaure da ƙasa a ciki, gani ne wanda yake gaure da ƙasa a ciki. Saboda yanzu kun ga dukanmu da muke cikin masallacin nan gaba ɗayan mu yanzu abinda ke bayan bangon nan ba ma gani. Inda za mu tsaya a nan wajen yanzu a kashe wutan nan ba za mu ga junanmu ba. Inda za mu tsaya a kofar masallacin nan, in kalli bakin titin can ko in kalli can ƙasan can, watakila wanda yake tahowa sai ya matso kusa kafin gani. Saboda me? Saboda duhu. Ko da kuwa akwai haske, idan abu yayi nesa ganinmu na raguwa, ganinmu yana raguwa, to kenan ganin ɗan adam akwai na ƙasa a ciki. Amma shi Allah ganinsa gani ne na ɗaukaka, shi ne albasir alladhi yubsiru dabiba namlatin sauda fi lailatin zalma wa hiya mashiya. Allah shi ne mai gani wanda yake ganin bakan tururuwa akan bakin dutse a cikin bakin duhun dare tana tafiya, Allah yana ganinta. In ta motsa Allah ya sani, in ta tsaya cak Allah ya sani. Saboda haka shi Allah haske baya kara masa gani, duhu baya rage ganinsa, kusancin abu baya kara ganin Allah, nisan abu baya rage ganin shi. To kaga yanzu in an tashi siffanta ganin dan adam, to shi gani ne mai nakasa, gani ne wanda yake da nakasa. Idan ya juya yanzu yana kallon gabansa, abinda ke bayansa baya gani, abinda ke gefensa baya gani, abinda ke in an ga mutum mana tafiya ya juya yana kallon gefensa, sai a tambaya malam me ya faru. To ka gani, sai a ce wannan ko ya haukace ne, bayansa kandira ma bayan dire yana tafiya yana kallon bayan shi, dole sai dai ya juya gaba daya. To kaga ashe ganin dan adam akwai nakasa a ciki. To shi Allah duk wata siffan da za a siffanta masa, to siffa ce ta ɗaukaka, siffa ce tsaftatacciyar siffa, tsarkakakkiyar siffa. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, Allah tsaftatacce ne, tsarkakakke ne, bai karban komai sai tsarkakakke. Ma'ana na biyu shine at-tayyibatu min al-af'al, kyawawan ayyuka, dukkanin ayyukan Allah gaba daya masu kyau ne, babu wani aikin da Allah yayi mummuna, koda kuwa kai baka ji dadin abin ba. Domin Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah ya ce me yiwa ku ki wani abu ba kwa san shi amma shine alheri, me yiwa kuma abinda ku kuke so din shine sharri. Allah ya ce fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira. Allah ta'ala ya ce me yiwa ku ki wani abu amma Allah ya tara zunzurutun tsagwaron alkhairi a cikinsa, ku ba ku sani ba. Saboda haka dukkanin abinda Allah ya aikata, to babu abinda yake da sharri a cikinsa. Duk wani abinda Allah ya kaddara ya faru, to wannan abin alkhairi ne. Saboda haka duk wani aikin Allah, in dai aikin na Allah ne, to tsaftatacce ne, tsarkakakke ne, babu wani aikin da Allah ya yi wanda akwai nakasa a ciki. Ganin daman Allah ne, in ya ga dama ya halicci wani dogo, in ya so ya yi shi gajere, in ya so ya yi shi kakkaura, in ya so ya yi shi bigelgel, in ya ga dama ya yi shi fari sal, in ya ga dama ya yi shi baki wulik, wanda duka ganin daman Allah ne, babu kuma nakasa a ciki. Mata rafi khalqir rahmani min tafawut, halittar da Allah ya yi babu inda zaka ga aibu a ciki, ba inda za ka ga wata nakasa a ciki. Yadda ka kalli sama, kaga saman ta tsaya cak, ka san ba gyara a sama, to haka nan a halittar da Allah ya yi wannan fari, wannan baki, wannan kaza, babu gyara a ciki, babu gyara a cikinsa. Kaga dai ba wanda dai zai zo baka labari ya ce lokacin muna yara mun taba ganin mala'iku sun zo da guduma da kusa suna gyara sama da can, ba wanda zai gaya maka haka. Allah kuma ya halicci saman ne yace ta tsaya cak bi ghairi amadin tarawnaha, babu ginshiki Allah ya tsaida ita. To haka halittar Allah take, haka duk wani aikin Allah yake, babu gyara a ciki,
tsarkakacce ne, tsarkakacce ne, wanda Allah ya ga dama yayi ta fara ganin dama Allah ne, wanda ya ga dama yayi ta baka ganin dama Allah ne, mai kokarin canza halittar Allah ta koma fara to ta raina wanda Allah ya mata kenan. Duk da mu ma kaga mun sanya wa kanmu wani bala'i, kowa ya ce sai fara sol, kuma galibin mu yanzu kamar mu da muke rayuwa irin wannan, ka dauke mu yanzu mu da muke masallacin nan, da ni mai magana da duk masu saurare da ku masu saurare na, biyaya muke duk bakake muke, inda zaka tsaya bakin kofar masallacin nan masu wucewa su zo su wuce, kowa ka kalle shi, sai ka kirga bakake guda 10 kafin ka samu fari daya. Amma bakake guda 10 nan kowa ya kellar ido yana so ya ga fara sol, ko da mai ya ce to kaga karshe sai a sanya ta ita kuma ta je kokarin canza launin fatin ta, sai ta koma tsaka-tsaki ta yi kamuflaji haka, ta koma kamar uniform din sojoji, ta zama kamar tayar tsin masallacin nan, wani waje da haske wani waje da duhu, ita bata zama faran da masu farare suke so ba, ta kuma fita daga bakan da masu bakake suke so, daga sai ta tsaya tsaka-tsaki, daga sai a balta da arewa ta tafi ta kuce ita da wama haka. Allah ka shirye mu. Ma'ana na uku na at-tayyibat shine at-tayyibatu min al-a'mal, shine duk wani aiki mai kyau to shine ake jingina ma Allah. Ma'ana in kai wani aiki ko ka faɗi wata magana to tsaftatacciya tsarkakakkiya ita ake jingina ma Allah. Kamar misali da Allah ya ce man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'u. Allah ya ce zuwa ga Allah ne tsaftatattun kalmomi, tsarkakan kalmomi suke hauhawa, sannan kyawawan ayyuka kuma suke daga waɗannan kalmomi. Allah yana daga darajar kyawawan ayyuka, saboda haka duk wani abin da mutum ya faɗi ko ya aikata mai kyau tsaftatacce to yana isa zuwa ga Allah, amma duk wani abin da yake mara kyau to ba a jingina shi ma Allah. Yanzu idan mutum yayi sallah ko yayi azumi ko yayi sadaka, wannan sai a ce kai don Allah, dai don Allah kai kaza, amma kaga yanzu mutum ba za a ce tsabaragen tsoron Allah shi ma, inda ya sha giya ma saboda ikhlasin sa shan giya sai ya buye saboda kar a ga yana sha, to kaga wannan ba da jingina ma Allah subhanahu wataala ba. Shi yasa Allah ta'ala ya zargi wayanda suka ce ya umu yayi umalni da aikata alfasha. Allah ya ce wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha. Allah ya ce in suka aikata alfasha sai su ce kar ku ga laifinmu, mun taso mun samu iyayenmu da kakanninmu ne suna yi, kai Allah ne ma ya sa mu aikata alfasha. Sai Allah ya ce a kul inna Allaha la ya'muru bil fahsha, kace da su ƙarya kuke, Allah bai taba umarni a aikata alfasha ba. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamu, dan me za ku dinga fadin abin da ba ku sani ba game da Allah, daka wannan ba sifar Allah bace, daka duk wani abu wanda yake tana ƙasa to ba a jingina shi ga Allah subhanahu wataala, daka shine ma'anan at-tayyibat at-tahiyatu lillah والصلوات والطيبات. سيتي السلام عليك أيها النبي. wannan gaisuwa ce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Allah ya umarce mu yace inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wannan shine gaisuwa da sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To kamar yadda muka ambata shine Abdullahi dan Mas'udin da sauran sahabbai suna cewa lokacin da manzo Allah yake raye, idan muna tahiya saboda gamuga annabin a gaban mu, sai mu ce assalamu alayka ayyuhan nabi, kamar muna magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma bayan annabi ya rusa sai muka koma cewa assalamu alan nabi, saboda yanzu babu annabin a gaban mu, to sai zama maganar mu dhamiri ne lil ghaib, muna magana ne da wanda baya nan. Kalmar assalam abinda ake nufi shine addu'a'u bisalamati min kulli mu'dhin, shine roƙon aminci daga dukkanin wani abu mai cutarwa. Duk wani abin da zai cutar to a roƙi aminci da kubuta da salama daga gare shi. To amma wani zai ce a to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya tsare shi, ko ya kare shi daga dukkanin wani abu da zai cutar, sai mu ce eh kwarai kuwa haka ne. Amma kuma musamman lokacin da yake raye, ai wasu abubuwa na cutarwa suna samun shi, wasu abubuwa na cuta, mutane cikin Yahudawa da Nasara sun cutar da shi, har aka samu wata mata ta turo masa da nama lokacin da yake yakin Khaibar, ta turo mishi da naman akuya, karfatan akuya da sabab ta zuba guba a ciki, ta turo masa da shi, shi da wani sahabi suka ci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ci, ya fara datsa, sai ce duk wanda ya sa naman nan a bakin sa ya tofar, fa innal lahma yukhbiruni annahu masmum, saboda naman ya fada mun cewa an sa guba a cikin sa. Babba kenan mai gida sallallahu alaihi wasallam, shi naman ya fada mun, yace ya rasulullah karka ci, akwai guba a cikin na. Amma su wayancin da suka ci, fa'ala qaddara Allahu ma sha'a fa'al, abinda Allah ya kaddara haka ya riga ya faru, kuma sun ci sun mutu. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya tsawaita rayuwarsa, har lokacin da yazo mutuwa yake cewa ina jin radadi ko zafin guban da na ci a lokacin yakin Khaibar. Bisa ga wannan ne malamai suke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam mata shahidan, ya mutu ne a matsayin shahidi. To bin suna ganin wannan guban da ya sa a bakinsa shine kuma ya sake dawo masa, dan haka ya yana matsayin kamar an kashe shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To amma ashi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran manzanni, idan an je kan siradi dan tashin kiyama, kowanne annabi yana tsaye akan siradi, abinda suke cewa shine Allahumma sallim 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 sallim, kaga sallim sallim daga assalamu kenan, Allah ka sassauta, ka kubutar da al'umman, ka kubutar da al'ummata. Allahu akbar. Wasu malamai suka ce ma'anar assalamu shine Allah ya tsare shi, ya kare shi, kar wani ya wuce iyaka game da abin da ya shafi kabarin sa, shine kar a maida kabarin sa ya zama abin bauta, kamar yadda da kanshi ya roki Allah yace Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu min duni, Allah kar ka sanya kabari na ya zama gunki da za a dinga bauta masa koma bayan ka. Allah ya kare tsarewa. Saboda haka yace assalamu alayka ayyuhan nabi, ko assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu, ma'anar sa shine ziyadatul khairati wa thubutul khairat, tabbatuwar alheri da karuwan albarka, albarka ta zo ta sake karuwa, shine rahmar Allah da kuma albarkan Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, anan kaga da aka tashi sallama ko roƙon aminci, sai aka fara dawa, sai aka fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kafin ka ce assalamu alayna mu kenan, amincin Allah mu mai tabbata a gare mu, sai ka fara dawa, sai ka fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda dama Allah ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, annabi shi yafi cancantar mu'minai sama da kawunan su, haka annabi shine a gaba, haka sai ka fara roƙa masa aminci kafin kai ka roƙa ma kanka. Amma in ba annabi ba, to duk wanda zaka roƙa magafara ko aminci a wajen Allah, sai ka fara da kanka tukunna. Shi yasa mu kalli addu'an da annabawa suka yi, mu dauki addu'ar da annabi Nuhu ya cewa ya bi rabbi ghufirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wala tazidu zalimina illa tabara, kaga sai da ya fara da cewa rabbi ghufirli, Allah ka gafarta mu, sai ya ce wali walidayya, sannan ka gafarta ma iyayena. Annabi Ibrahim da ya tashi addu'a neman kariya daga bautan gumaka, sai da ya fara da kansa kafin ya roƙa mawa, kafin ya roƙa ma zuriyarsa, yace wa idh qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan hadha albalada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, kage yace Allah ka tsare ni, ka tsare ƴaƴana, kar mu bauta ma gumaka. A can gaba sai yace rabbana ghfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab, sai fara da cewa Allah ka gafarta mun, ka gafarta ma iyayena, ka gafarta mu sauran mu'minai, kage kenan sai da ya fara roƙa ma kansa kafin ya roƙa ma iyaye. Amma in an zo batun tahiyya wajen roƙa ma annabi aminci, to shine a gaba gabanin kai, shine yace assalamu alaina, mu ma amincin Allah ya tabbata a gare mu, wa ala ibadillahi salihin, da kuma wato ainihin a sauran bayin Allah, nagaltattun bayi, salihan bayi. malamai suka ce wannan yana daga cikin amfanin zama mutumin kirki, amfanin zama mutumin arziki, shine duk sanda wani yayi tahiyya ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, in kai nagartacce ne to ka shiga ciki, in ka zama mutumin banza kuma banda kai a ciki, banda kai a ciki. Allah ka sa mu dace. Yace ashhadu an la ilaha illallah, ina mai shaida cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah, wannan fadi da harshe da kudurin zuci da kuma tabbatar da shi a aiki. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ina shaida kuma cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne. To sai mallam ya ce yanzu mun dan ji bayani akan abin da ya shafi bita akan abin da ya shafi ma'anar tahiyya. To mallam sai ya ce anan sai mutum ya yi wato ainihin a salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, shine sai ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. To anan cewa kake Allahumma salli ala Muhammadin, Allah kai salati ga annabi Muhammadu. To menene ma'anin salatin Allah ga annabi Muhammadu? Malamai suka ce shine sana'uhu alaihi wa ta'zimu, yabon da Allah yake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yadda Allah yake girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kaga ai ko a cikin alqur'ani a ayoyi da yawa ai Allah yana yawan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. A wata kiran yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum, nan yace min anfusikum, wancan kiran min anfusikum, wancan an yi mafahum fataha, wancan an mata gamma. Kaga aka ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum, haqiqa manzo ya zo muku daga cikin ku kenan, amma min anfasikum daga mafi tsadan cikin ku, mafi tsadan mutane, domin nafis shine abu mai tsada kenan, abu mai daraja, abu mai kima shine nafis. Idan an ce ghalin, wannan yana iya zama abin na da tsada amma bai da kima, amma nafis yana da tsada da kima. Kamar misali yanzu da kwalbar man gyada guda daya da kwalbar giya guda daya, wace tafi tsada? Kwalbar giya tafi tsada, amma tana da kima, bata da kima. To sai dai a ce ita giyar ta zama ghaliyatun kenan, tana da tsada, tana da tsada. Amma nafisun, abunda yana da tsada kuma kimarsa ya kai yayi tsada. Amma kaga yanzu misali kamar giya, wani kwalbar za a cire dubbannin ɗaruruwa a saye ta, amma yanzu sai ka tambayi kanka, duk wanda yake da hankali kuma ya san kimar kansa, ya cire koda naira goma ne sai giya, ba zai yi ba. Kaga tsada kadai take da shi amma ba ta da kima. Duk wanda kuma yake shan ta, in dai ba ya gamu bane da ƴan uwansa abokan sha, to yana sha ne yana boyewa, kar a ga yana sha. Amma in dai abu ne mai daraja mai kima, ba wanda zai boye. Yanzu din ka fita ka je cefa ne ma iyalanka a bakin titi, ka siyo man gyada, sai ka dinga boyewa kada ka siyo man gyada, kaga ba zai yi ba, saboda abu ne wanda yana da kima, yana da daraja. Hasali ma rayuwar ma in babu shi ba za ka samu daidai ba, ba za ka tafi yanda ya dace ba. Allah ya sa mu wange lafiya. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ne cikin mafi tsadan mutane, mafi kimar mutane, mafi darajar mutane. Allah ya ce azizun alaihi ma anittum, duk wani abin da zai wahalar da ku, duk wani abin da zai sa ku a damuwa, yana masa nauyi, annabi baya so. Harisun alaikum, annabi mai tsantsan kwadayin alheri ne a gare ku. Bil mu'minina raufur rahim, annabi mai tausayi ne, mai jin kai ne ga mu'minai sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To kaga Allah da kanshi yana yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa kaga anan ba a ce ka ce assalamu alayka ya Muhammadu ba, sai ka ce assalamu alayka ayyuhan nabi, saboda yadda Allah yake girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Shi yasa galibi sunayen annabawa a Qur'ani da manzanni, zaga Allah yana kawo sunan su gaya karara, amma baka taba jin inda ya kama suna na Muhammadu yana magana da shi ba. In ka ji Muhammadu a Qur'ani, to ya zo ne a matsayin third person, ya zo ne a matsayin ga'ib ana bada labari ne akan shi amma in Allah zai magana da annabawansa da yawansu yana kiran sunansu kamar misali yace wa qulna ya adamu sukun anta wa zawjikal janna kaga Allah yana magana da shi ne gaba da gaba sai yace da shi ya adamu ya kai adam annabi Musa Allah yace qala ya Musa in nisfafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami yace falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka Allah ya kira shi yace ya kai Musa ni ne ubangijinka annabi Nuhu Allah yace qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih kaga Allah ya kira sunan shi annabi Dawud Allah yace da shi ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard annabi Zakariya Allah yace ya Zakariya inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya annabi Yahya ma Allah yace ya Yahya khudhil kitaba bi quwwa annabi Isa Allah yace id qala Allah ya Isa ibn Maryama inni mutawaffika إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله كاغا دكانسو الله يا كما سنة ينسو دكا أولي العزم هل النبي إبراهيم سيد الله يقول يا إبراهيم أعرف عن هذا كاغا الله يكرا سنة أما إن الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سيكت يا كراشي دا سنة جنم ما وا دمتن تاوا سيكت يا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين كذا أنا سئت يا أيها الرسول يا كي ون منزو ليتاش كذا شيء دك سورة ما النبوة ما أي قال بيز منزنيني أما ميسا الله ما دوك كنسر كي بيت يا أيها الرسول بديتاش كذا شو سئت دسو هي كراسون سو يا موسى يا عيسى كذا أكو يا بن كلاتي a wani wajen ma anan suratul maida sai ce ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri ko gaji ya kira shi da ya ayyuhan nabi kamar inda ya ambata ka har su kusan 13 a cikin alqur'ani ya fara da suratul anfali ya ayyuhan nabi hasbuka allah wa man ittaba'aka minal mu'minin ya ayyuhan nabi halidil mu'minina al qital ya ayyuhan nabi qul liman fi aydikum min al asra in ya'lamu allah fi qulubikum khaira guda uku a suratul anfal sannan suratul tauba ya ayyuhan nabi yujahidil kufara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir sannan suratul ahzab ya ayyuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqina inna allaha kana aliman hakima ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al hayata ad dunya wa zinataha fata'alina umatti'kun ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ya ayyuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun ya ayyuhan nabi قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن سنة سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا سنة سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة سنة فركون سورة التحريم يا أيها النبي لما تحلم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم سنة كرشان سورة التحريم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم كذا دك ونن سناني نكرم ما كوكا جيا كيرا شي دا يا ايها المزمل يا ايها المدثر دك ونن سنان جرم ما واني مي مكو انشي يا كاي محمد سي اكا تشي يا كاي ونن كا جيل لبي اما يافي كغا يا كوي كلم ما اتشكي اما ان كا جي انشي محمد تو انا با دا لاباري ني اكاي شي كمان ان دي يتي سورة ال عمران وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل سورة الاحزاب يتي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سورة الفتح يتي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار سنة سورة محمد يتي والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم سنة وجد كلاشد أحمد وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي min ba'di ismuhu Ahmad duka wannan karramawa ce girmamawa ce to shi yasa mu Allah ya ja kunnan mu yace la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da kar ku sanya kiran annabi tsakaninku ya zama kamar yadda kuke kiran sashi ke kiran sashi kamar ne zaka kwala kira mu wani ka ce wani kar kai mu annabi irin wannan kiran shi yasa Abu Hurairah yace wani balarabe kauye ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nesa yace ya Muhammad ya kai Muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya amsa masa nahwan min sautihi, irin yadda yayi magana sai annabi ya amsa masa haka, sai ya ce ha'um gani nan menene, waye ne? Sabai suka ce wai hak ukhdud min sauti, kai yi kasa da buryanka. Fa innaka inda annabi sallallahu alaihi wasallam kana gaban annabi ne, wa qadnihi da an haza, an hana ka daga murya a gaban annabi. To ka san mutumin karkara, sai bugi kil yace wallahi la aqdu, yace kai kariya kuke, wallahi ba dai kasa da murya lawa. Kawai sai daga bunya ce ya rasulullah almar'u yuhibbul qawm wa lam yalhaq bihim, mutun ne yana san mutane amma bai riske su ba, yana san wasu mutane amma bai gamu da su ba. Sai manzo Allah ya ce da shi albaru ma man ahabba yawmal qiyama, kowa zai tashi da wanda yake so, ko sai ya ja dokin sa ya gaba abin sa, shikenan. Allah ka sa guda ci. To kaga manzo Allah kenan mai tawazu, su sun harzika dan me zaka daga muni a gaba annabi, shi kuma yace wallahi bare ya kasa da muni sa ba. Annabi kuma ya bashi amsa kamar yadda ya zo ya roka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To kaga inda wani ne yake da wannan matsayin, da ranan ya gane cewa shi babba ne. Allah ya kara ma annabi daraja. Saboda haka duk inda kaji Allah ya kira suna annabi, to ba da shi yake magana ba. To mu ma shi yasa al'umar annabi aka ce kar in kana magana kar ka kuskura sautin ka yi sama da namaza Allah. Ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sauti annabi, kar ka daga murin ka sama da na annabi. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'din, kar ku dinga bayyana magana a gaban annabi irin yadda sashin kuke masashi. Allah ya ce in kuka yi haka an tahbaba a'malukum wa antum la tashuru, Allah ya ce duka ayyukan ku zan rusa. Allahu akbar. Wa ya kai shi daraja sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa mawakin sa yana cewa Allah madaukakin sarki, wa dammal ilahu husman nabiyyi ila ismihi yujillu, Allah ya hada sunan annabi da sunan shi waje daya saboda ya girmama shi. Idza qala fil khams al mu'adhdhin ashhadu, duk sanda za a kira sallah guda biyar illa dan yace ashhadu an la ilaha illallah, na gaba shine ashhadu anna muhammadar rasulullah. Kana kawo sunan wani to ka bida, kana ce ashhadu anna aliyya waliyullah, kai gaba ba wanda ya isa kawo sunan shi a wannan wajen in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama. Yace wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu, yace Allah ya tsago sunan annabi ne daga sunansa saboda ya karrama shi. Sai yace fadhul arshi mahmudun wa hadha muhammadun, Allah mai arshi, Allah mai al-arshi shine mahmud abun yabo, wannan kuma shine muhammadu shayabo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Saboda haka yana da daraja, yana da kima sosai, Allah ka kara mishi daraja. To shi yasa duk sanda ka ce ashhadu an la ilaha illallah sai a ce wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Shi yasa Allah ya ce da shi wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida, mun aiko ka ne ka zama mai sako, dan sako ga mutane, kuma Allah ne shaida cewa kai din manzon sai, kuma Allah ya tulo shi ne dan ya zama rahama ga mutane. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Allah ya ce mun aiko ka ba ce dan ka zama wato ainihin rahama ga mutane. Saboda haka Allah ya girmama ambaton manzon Allah. Shi yasa ya ce alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikrak, Allah ya ce mun yalwata maka kirjinka, mun sauke maka nauyin da yake bayanka, sannan mun daga ambatonka sallallahu alaihi wasallam. Domin da Allah ya ce alam nashrah, malamai suka ce anan shine abin da Laraba ke cewa nafiyun nafi, kore korewa, to isbatun ne, tabbatarwa ne. Misali da Allah ya ce alam nashrah laka sadrak, kaga wannan nafiyun nafi ne, kamar shine a Hausa ka ce ba bamu yalwata maka kiljinka ba. Kamar misali in nace baka ji na ne, sai ka ce ba wai ba na jinka bane, yanzu ka kore cewa baka ji, ka kuma kore tuhumar da na maka na cewa ne baka ji, to me kai kenan? Ka tabbatar da cewa kana ji, shine kore korewa akan korewa kenan, ya zama tabbatarwa. Saboda haka wannan shine ma'ana na farko na kalman as-salatu, idan kace Allahumma salli ala Muhammadin, to salatin da Allah zai ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wato ainihin yabon da zai masa amma salatin da mala'iku da wasu wanda ba mala'iku ba irinmu za mu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine muna neman Allah ya yi masa wannan yabon kenan shi Allah in aka ce yayi mu annabi salati to ya yi masa yabo kenan amma mu in muka ce Allah kai salati mu annabi to addu'a muke masa Allah kai mishi yabo to shi yasa annabi ya ce duk wanda ya mun salati daya Allah zai masa goma ma'ana in kai mu annabi salati to kana roƙa masa Allah ya yabe shi kenan to kai ma Allah sai ya yabe ka a cikin mala'iku da suke sama har sau goma to shine sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin sannan mu kiyaye galibin mutane suna ganin cewa in an zo wai ai a ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wannan kalmar sayyidina da ake karawa a salati bid'a ce babu ita wani zai ce to annabin ba sayyidina bane annabin ba shugaban mu bane annabi shugaba ne shugaban halittu ma gaba daya amma nan salati ibada ce ibada kuma duk abin da ake ce ibada ce to ibada tauqifiyya ce tsayawa ake check baka kara komai sai an saka daka ba saka kara da kalmar sayyidina ba ka tsaya a iya yadda manzo Allah ya tsaya domin larabcin annabi ya fi daka albarka annabi ya fi ka albarka saboda haka duk wani abin da kawo baka koma bayan nan annabi baka iya ba wanda ya iya shine wanda ya tsaya akan nan annabi ba ragi ba kari to shine wanda ya iya saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fi kowa iyawa saboda haka in ka zo ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sai a ce kai bid'a saboda annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba kuma in girmama annabi ne ai baka kai sahabbai ba kamar yanda Abu Sufyan yake cewa wallahi laqad wafattu alal muluki yace naje wajajin sarakuna naje fadan kisra naje fadan wani yace ban taba ganin ma ra'aytu ahadan yu'azzimuhu ashabuhu mithla ma yu'azzimu ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam to tunda nake ban taba ganin wanda sahabban sa suke girmama shi ba irin yadda sahabban annabi Muhammad suke girmama shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka sai ce Allahumma salli ala Muhammadin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kuma kai salati ga iyalan annabi Muhammad to siya suwa iyalan annabi Muhammad malamai suka ce iyalan annabi su ne matansa da ɗan uwansa makusanta cikin waɗanda suka yi imani da shi matansa kan dama dukansu muminai ne shi yasa ma hasali Allah ya kira su cewa su matan annabi dukkaninsu iyayen muminai ne Allah ya ce annabi wa auladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum duk wata matar annabi uwa ce ga muminai dan haka daga cikin waɗanda suke iyalan annabi akwai matansa ka san ta yadda kan dan shi a yake bugawa kenan shi yana lissafa iyalan annabi sai ce mai nusu matansa to wallahi aka ce iyalan ka banda matan ga suwa suka yi saura ha kai ne aka samu iyalan tu ka san dai kai kadai dai baka haihuwa ko a tarihi ba taɓa baka labarin namiji da ya haihu ba Allah mai iko ne akan bisa dukkan komai amma ya bamu labarin macen da ta haihu ba namiji ita ce a mahaifiyar annabi Isa nana Maryam amma ko Hawwa matar annabi Adam ai ba faɗa bane cewa annabi Adam shi ya haife ta ba cewa kai an halicce ta daga me daga kashin haƙarƙarin sa amma ba taɓa rawaito cewa namiji ya haihu ba amma inda Allah ya ga dama sai ya kaddara hakan ya faru mai yiwuwa kuma ya faru mu ba mu sani ba amma dai almuhim dai a tarihi dai ba za ka taɓa samun labarin wanda za a ce maka gashi nan namiji ne ya yi naƙuda ya haihu ba saboda haka ba yadda za a yi ka cire iyalan annabi daga cikin matan annabi daga cikin iyalansa domin ai su ne ma iyalan in ka cire su saurawa ya saura kuma ka cire su ai babu saura kuma yi saboda haka bal ma in ka duba Qur'ani zaka ga waɗanda kai tsaye Allah ya kira su da ahlul baitin manzon Allah su ne matansa da yace inna ma yuridullahu li yudhiba ankum rijsa ahlul baiti wannan yudhiba ankum rijsa ahlul baiti ka koma farkon ayoyin ka gani da suwa ake magana a farkon ayoyin tun daga ya ayu annabi kulli azwajika su ake magana matan annabi ya nisa annabi man ya'ti min kunna ya nisa annabi la sunnaka adil ana ta magana ne akan matan annabi wa kullu ma yutla fi buyutikunna min aya bayan duka Allah ya gama inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum risal al bayt wa yutahhirakum tatheera yace Allah yana so ya tafiyar muku da duk wani datti da kazanta ya ku iyalan gidan annabi ya kuma tsarkake ku tsarkakewa sai yace wa kullu ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma ku dinga tuna a ku dinga muraja'a kuna mudarasan kuna tuntuntuni akan abin da ake saukarwa a dakunan ku a dakunan wa ake ma annabi wahayi dakunan matansa kesa wata mata ci madansa ta rigima da Aisha Hafsa annabi ya ce mata kul domin babu wanda Jibril yake kawo mun wahayi ina cikin bargonta sai Aisha Aisha radiyallahu anha to kaga matan annabi suna ciki amma shi dan shiya in yazo sai ya ce to iyalan annabi ne amma banda matansa sai ya lissafa wasu tsararu yace su ne iyalan annabi da Fatima da Hassan da Husaini da Aliyu da wasu da basu wuce cikin yatsu ba su ne iyalan annabi amma banda matansa a ciki to a gida a iyalan gida an cire matan to wai kuma suka yi saura haka kun da haka kudin zaka gina gida ne da ka gina gida ko shi kai sai ya safara fitowa a gidan ai ba zai yi bai iyalan ma sun samu ne ta hanyar matan abu da aqidar musulmi ne shine aqidar mu'mini shine matan annabi iyayen mu'mini ne wanda yace iyayen matan annabi da suka zo a suratul ahzabi ba iyayensa bane to sai mu ce ta gangarowa kasa daga ahzabi ta ho kasa kana tawwa kafin ka je nasu zaka samu taka uwar kana cikin tafiya kana cikin tilawa zaka gamu da Allah ya ce fa ummuhu hawiya to sai ka tsaya anan to taka uwar kenan in dai matan annabi ba iyayenka bane to ga taka nan hawiya Allah ka kiyaye mu Allah ka tsare mu wasu malamai suka ce iyalan manzon Allah ali muhammadin anan sune atba'uhu sune mabiyansa domin kamar misali da Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al'adab ranan da alkiyama za ta tsaya za a shigar da iyalan fir'auna mafi tsananin azaba su wa iyalan fir'auna matarsa asiya ai mu'mina ce Allah ma ya buga misali da ita wajen karfin imani saboda tsabar akin imaninta Umaryam wa daraba Allah mathalan lil ladina amanu ra'at fir'aun id qalat rabbi ibn li indaka baytan fil jannati wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min alqawmi adh-dhalimin mu'mina ce ita hatta kai Allah ya buga misali da a cikin alqur'ani wajen karfin imani to anan me ake nufi da ala fir'aun shine atba'uhu ala ma huwa alayhi min al-batil wanda suka bi shi akan barnan da yake kai sune Allah zai sa a shigar da su azaba kamar yadda Allah ya ce walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun kuma amru fir'auna bi rashid yaqdum qawmuhu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar wa bisal wildul mawud saboda haka wannan shine ma'anan ali muhammadin ko dai iyalansa matansa da ƴaƴansa da ƴan uwansa makusanta da suka yi imani ko kuma ya zama cewa a wato ainihin wa'inda suka bi shi a cikin mu'minai shi ne sai ce kama sallaita ala ibrahim wannan kama tashbihi ne malamai sun tattaunawa akan menene ma'anan wannan tashbihin wani irin tashbihi ne wannan malamai suka ce ai kama sallaita abinda aka fi sani shine duk sanda za a yi tashbihi al-mushabbahu adna min al-mushabbahi bihi duk sanda za a kamanta abu to wanda aka kamanta abun yafi wato wanda ake kokarin a kamanta abu da shi yana zama shine a sama wanda ake kokarin a yi kutance da shi shine a sama wanda ake kokarin a yi kutanta shi da abu kuma shine a ƙasa kamar misali yanzu idan nazo naga wani alaran ma ya fisa karatu sai ce wani yana karatu kamar su dais ko wani karfin hadda kamar su dais yanzu a kamante kamar a kamanta wanda nayi wane ne a sama su dais shine a sama shi kuma wannan alaran ma yana me yana kasa to kaga kenan yanzu in an ce kamar yadda kai salati ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga ya tabbata cewa annabi Ibrahim yana ƙasa annabi Muhammad kuma yana sama
sallallahu alaihi wa alihi wa sallama
wasu kuma suka ce ba an kamanta annabi Muhammad da annabi Ibrahim bane ba a salatin ne yake so irin salatin da kai ma annabi Muhammad kai ma
annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam
to wasu malamai sai suka ce a wannan kafir din ba kafir tashbihi bane kafir ta'lil ne ta'lil ne ta'lil kuma a larabci abinda ake nufi shine sai a ce kaza ya faru saboda kaza ko kuma kai kaza saboda kaza to wannan saboda din shine ta'lil shine sai kaji Allah ya ce wattaqullaha la'allakum to la'alla ta'lil kenan la'alla ta'lil to shine sai Allah ya ce shine malamai suka ce abinda ake nufi anan shine Allahumma salli ala Muhammadin li'annaka sallaita ala Ibrahima Allah kai salati ma annabi Muhammadu saboda ai kai ma annabi Ibrahim mun ji kuma ma'anar salatin Allah shine yabo ko to ka yabi annabi Muhammadu saboda ai kai yabi annabi Ibrahim ya yabi annabi Ibrahim ko yace inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'ami ijtabahu وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا كَذَا دُو وَنَّن يَبُو نِي وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا دِكَ يَبُو نِي تو كَمَن سَبُودَ أَي كَايِمَا النَّبِي إِبْرَاهِيمَ صَلَاتِي تو كَايِمَا النَّبِي مُحَمَّدُ مَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَمَن دَ اللَّهُ يَچِي نِي وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ كُو أَمْبَچِي اللَّهُ أَي مَعْنَى لِأَنَّهُ هَدَاكُمْ ku dinga ambaton Allah saboda Allah ya shirye da ku ya nuna muku hanya ta gaskiya saboda haka annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi ma mutum ne mai daraja yana daga cikin mutanen da suka fi kowa juriya da hakuri akan abin da Allah ya kaddara masa alaihi salatu wassalam da aka ce kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ali Ibrahim shi ma ko dai dauki iyalan annabi Ibrahim matansa da ƴaƴansa kaga matansa da Sarah da Hajar dukan su mu'minai ne ƴaƴansa kuma da Ibrahim da Isma'il da Isaka bal ma dukan su annabawa ne manzanni dukan su annabawa ne Allah ya ambace su yace mubarakna alaihi wa ala Ishaq Allah yace mun yi albarka mu annabi Ibrahim mun yi albarka mu annabi Ishaq yace falamma atazalahu wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq wa Ya'qub wa kullu ja'alna nabiyya sannan yace wazkur fil kitabi isma'ila innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbihim mardiyya daka shi ma yaltaje ne a wajen Allah madaukakin sarki saboda haka kace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid da kama ne yace in kaga dama ka takaita kace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sannan sai malai yace thumma yukhayyiru fi hadha at-tashahhudi min ad-du'a al-walidi a'jabahu ilayhi fa yad'u Allah bi sai zaba a cikin wannan tahiyyan da yi sai zaba addu'o'in da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai zabi wanda suka fi masa ma'ana wanda ya fi rike su sai roki Allah da su to anan shine sai zabi addu'o'i da manzon Allah yake duk sanda yayi tahiyya yana cewa Allahumma inni a'udubika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal Allah ta'ala ya samu dace to kaga garin bitan da rashin baya kuma mun cinye lokacin namu saboda haka a hadi la yau za mu tsaya anan in Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah ta'ala kaga daura koi za mu yi akan ar-raka'atu ath-thalitha wal rabi'a za mu tashi akan raka'a ta uku da kuma raka'a ta hudu saboda karshen tahiyyan farko ne muka yi wannan shine karshen abin da ya shafi bayani akan raka'a ta biyu da kuma raka'a ta 1 da ta biyu sai mu tashi akan shafi na 24 insha Allah ar-raka'atu ath-thalitha wal rabi'a abinda muka fadi didi Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure Allah shi yafi mana sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.